kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta tashi canjar tsaye da tsaye tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Everton a wasan cin kofin Premier League na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 a mako na biyu. Kungiyar kwallon kafa ta Everton ta samu nasarar jefa kwallo da ne na farko ta kafan dan wasan ta Wayne Rooney a cikin mintuna 35 da fara wasan. Daga misali, Manchester City ta fanyirke kwallon ta daya a ragar Everton a cikin mintuna 85 inda ake saura minti 5 a karkara wasan. Ranar Asabar, idan Allah ya kai mu 26 ga watan 8 na shekara 2017, za a ci gaba da wasan na Premier League din da kasar Ingila a mazaunin mako na uku. A kasar Spain kuwa, bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 an yi wasa mako farko a wasan inda aka rage saura wasa biyu a jiya an buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Levante da Villarreal. Levante ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Villarreal da kwallo ɗaya ne ban kawai. Ita kuwa Malaga a gidanta ne ta sa kashi a halin Ebar kwallo ɗaya da babu. Har ila yau a yau za a ci gaba da wasan neman shiga gurbin cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018. A zagaye na farko ga yadda wasan za su kasance. Kungiyar kwallon kafa ta Astana za su fafata da Celtic da misalin karfe 4:30 na yammaci. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Sevilla za su fafata ne da Istanbul da misalin karfe 8:00 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Ghana. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Rijeka za su fafata ne da Olympiacos Piraeus da misalin karfe 7:00. Da misalin karfe 7:45 ita ma agogon Najeriya. Nancy za su kwaje gumi da Napoli su ma da misalin karfe 8:00. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Morocco za su fafata ne da Apple Villarreal. Duka wasan zai za a buga wasan ne da misalin karfe 8:00 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. A kasar Ingila kuwa a yau za a ci gaba da wasannin English Football League Cup na shekara 2017 zuwa 2018. Ga kaɗan daga cikin wasan da za a fafata shi a yau din. Kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace za su fafata da Ipswich Town, yayin da Aston Villa za su fafata da Wigan Athletic. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Doncaster Rovers za su fafata ne da Hull City, yayin da Milton Keynes za su fafata da Swansea City. Fulham kuwa za su fafata da Bristol Rovers, yayin da Queen's Park Rangers za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Brentford. Sauran wasannin kuwa sun hada da Sheffield United da za su fafata da Leicester City, yayin da Leeds za su fafata da Newport County. Norwich kuwa za su fafata da Charlton Athletic, yayin da Watford za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Bristol City. Reading kuwa a gida za su fafata da Millwall, yayin da Bolton Wanderers a gida za su karɓi bakuncin Sheffield Wednesday. Za a fafata wasan ne duka da misalin karfe 8:00 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Idan muka dawo bangaren sayar da sauran wasan kwallon kafa na duniya kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ce tana da tabbacin ɗan wasan ta Lionel Messi na shekara 30 da haihuwa da Andre Iniesta na shekara 33 da haihuwa za su sake rattaba hannuwa kungiyar kafin kontratinsu ya kare, inda ake sa ran ɗan wasan kontratinsu zai kare a kungiyar nan da shekaru 2 masu zuwa. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ce za ta sake sabon shiri don tunkarar sayan ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Philippe Coutinho, wanda ta samu zunzurutun kuɗi har fam miliyan 118, inda ita kuwa Liverpool ɗin ta bakin bai fara da ɗan wasan Jurgen Klopp ya ce ba zai sai da ɗan wasan. Tottenham tana dab da shiga gaban Manchester United wajen sayan ɗan wasan baya na gefen dama na kungiyar kwallon kafa ta PSG mai suna Serge Aurier, ɗan shekara 24 da haihuwa, kan kuɗi fam miliyan 23. Ita ma PSG ta ce tana dab da sayan matashin ɗan wasan na kungiyar kwallon kafa ta Monaco Kylian Mbappe, ɗan shekara 18, wanda Real ta kwallon faranta gari ta sayi. Manchester United kuwa tana kan gwiwar ta ne wajen sayan ɗan wasan bayan gefen hagudin kungiyar kwallon kafa ta Fulham mai suna Ryan, ɗan shekara 17 da haihuwa. A ƙarshe, kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta ce ba wata tattaunawa da za su yi da Alex Chamberlain, ɗan shekara 20 da haihuwa, ɗan ƙasar Ingila, dangane da yiwuwar ci gaban zama sa kungiyar ta Arsenal. Huta lafiya.